We're sitting together, we're cold, hungry, and tired. We can't make a fire to show where we are. We haven't a match for a fire.
They've sent out planes to find us. We heard one, but it was too far off.
All we have is a rubber boat we can't blow up, and a single flashlight.
All around us,
all around us,
they didn't see us.
Da 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 da